da yake gabatar da rahoton zangon farko mai kunshar watanni uku farkon wannan shekara a gaban kwamitin tsaro na jihar Kaduna. Kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce adadin mutanen da aka kashe a watanni uku farkon wannan shekarar sun haura waɗanda aka kashe a irin waɗannan watanni na bara.
Kwata na farko a kalla a jihar Kaduna an kashe mutum 360 kuma an yi garkuwa da mutum 1389 kuma akwai mutane wanda aka ji musu rauni 258 har wayo kuma mun samu fiyaɗe wanda aka yi yayin hare-hare guda 10 sannan kuma sace-sacen dabbobi an sace 3251 gaskiyan bayani daga bayanai wanda muka gani da abin da muka haɗa wannan abin ya ta'azzara
bayyana ta'azzarar matsalar tsaro a jihar Kaduna daga bakin gwamnati dai ya sa masana harkokin tsaro irin su Manjoy Hashim Komarita ya nuna damuwa
duk inda hukumomi za su fito da kansu su ce abubuwa ta bangaren tsaro maimakon a ce an samu sauki sai ƙara ta'azzara suke yi yana nuni da cewa abin yana nema ya fi ƙarfin gwamnatin ne kuma ko shi gwamnatin tarayya sai ta rika nuna jama'a da duniya baki ɗaya cewa tana iyaka kokarin ta to zai yi tana yin iyaka kokarin ta amma babu sakamakon da za a iya cewa shine gamsasshe domin kamata ya ce abin nan ya ragu amma da kanta hukuma tana fadin yana karuwa gaskiya fi sabilillahi ya kamata shugaban ƙasa da kuma sauran wanda suke da ruwa da tsaki akan al'amuran tsaro na ƙasa su zage dantse su tabbatar da cewa an kawo ƙarshen irin wannan abin ba ma wai a rage shi ba kadai domin duk wanda ya ji irin wannan bayani daga hukuma zai san cewa to gaskiya abin yana kaman neman ya kwace ne gaba ɗaya ma irin jami'an tsaron da ake daura alhakin su je su yi wannan aiki kaman da ƙarfi da yaji ne suke amma ba wai dan akwai wadatar ma'aikata ko kayan aikin da ya kamata a fuskanci wannan aiki ba
gabatar da wannan rahoton tsaro dai ya zo ne a daidai lokacin da mahukunta ke sanar da cafke wasu waɗanda ake zargi da hannu wajen sace ɗaliban nan na jami'ar Greenfield da ke nan garin Kaduna sannan kuma ko bayan wannan kwamishinan tsaro na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce akwai wasu nasarori da aka samu a farkon wannan shekara ma
an kashe fashin daji 41 sannan kuma sojojin sama su ma din sun samu nasara akan yan fashin daji yan ta'adda sama da 60 a duk fadin jiha akwai kuma bindigogi kirar a AK-47 guda 18 wanda aka kwato da kuma yin bindigogi masu sarrafa kansu guda 7 akwai kuma ƙananan bindigogi guda 5 an kuma samu nasara ta kwato miyagun kwayoyi wanda sun haɗa da kodin Iblis da dangogin sakana a duk fadin jiha
rahoton watanni uku farkon wannan shekara dai ya nuna adadin mutanen da yan bindiga suka kashe ya haura adadin na bara da mutane 46 yayin da adadin waɗanda aka yi garkuwa da su ya haura na bara da mutum 440 Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.